Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Lahadi 22 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sahabu Aliyu. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
A Somalia farar hula 6 sun halaka sakamakon tashin wata nakiya yau Lahadi kwanaki bayan wani mummunan hari da aka kai da ya halaka daruruwan mutane. Haka nan kuma harin kunar bakin wake da aka kai a harabar cibiyar horar da sojoji a Kabul jiya a sabar babban birnin kasar Afghanistan ya kashe akalla kuratan soja 15 jikkata wasu da dama. A wani mataki na ban mamaki shugaban Amurka ta shafin Twitter jiya sabar ya ce zai bari a bayyana dubban kasidu da bayanai kan binciken kisan shugaban Amurka John F. Kennedy lamari da ya auku shekaru 54 da suka wuce.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wani shirin wucin gadi na taimakawa tsofaffi da ba su da mataimaka. To ko yawo makomar wannan shirin yake?
Don haka wannan tsarin gaskiya a matsayin gwaji yake yau. Duk abin da muka samu na sakamakon wannan aikin da muka yi da shine zamu zauna mu ga yadda zamu iya game jihar Sokoto da irin wannan kula.
Wata kungiya mai zaman kanta a jamhuriyar Niger ita ma ta taimakawa matasa da kayan aiki da kuma jari don ba su kwarin gwiwa yin sana'o'i cikin gida maimakon zuwa kasashen waje taba rauniyar hanya. To ko ya matasan suke ji da wannan taimako da aka ba su?
Sirara ga shura ni na samu tallafin fatu da raruwa da sukwarno su dantal a wanda ya rike ni yawa ka tamta mun wanga sai ya rike ni mana wanga jari ne aka ba mu babba mun gode.
Bayan haka kuma zamu ji karin bayani akan hali da ake ciki a jamhuriyar Niger biyo bayan harin ta'addanci da aka kai wa sojojinta a Tilbury. Mahmud Lalo zai shigo da shirin sa na duniyar Amurka sai kuma sakonni da kuka aika mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Somalia farar hula 6 sun halaka sakamakon tashin wata nakiya yau Lahadi kwanaki bayan wani mummunar hari da ya halaka daruruwan mutane. Jama'a yankin kasar da ake kira Lower Shabelle da Turanci sun tabbatar wa sashin Somalia na murar Amurka cewa mata 2 da maza 4 sun mutu bayan wata nakiya irin wadda ake hadawa gida ta afka motar kiyakiya a ƙauyen da ake kira Daniga mai tazara kilomita 35 daga arewacin birnin Mogadishu. Mugaddashin gwamnan yankin Ali Nur Muhammad ya ce waɗanda harin ya ritsa da su ƴan kasuwa ne waɗanda suke kai amfanin gona kasuwa kuma suna balaguro ne daga gari da ake kira Afgoye zuwa Balad. A halin da ake ciki kuma limaman addinin Musulunci da suke nan yankin Washington DC na Amurka sun yi Allah wadai da mummunan harin ta'addanci da aka kai a Mogadishu wadda ya kashe kusan mutane 400 ya jikkata wasu 228. Limamai da jami'an diplomasiya sun bayyana bakin cikin su kan aukuwar lamarin a lokacin sallar Juma'a da ta shige. Wani harin kunar bakin wake da aka kai harabar cibiyar horar da sojoji a Kabul jiya a sabar babban birnin kasar Afghanistan ya kashe akalla kuratan soja 15 ya jikkata wasu da dama kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta faɗa. An kai harin ne kwana daya bayan da dan harin kudar bakin wake na kungiyar ISIS ya kai hari a wani masallacin ƴan Shia a birnin Kabul din ya kashe mutane 50 da raunata wasu da dama. Yan sandan kasar da shedun gani da ido suka ce an kai harin ne a jiya sabar din lokacin da maharin a cikin mota ya kara motarsa da wata karamar motar bus da ke dauke da kuratan sojojin a kofar shiga cibiyar horar da su. Kakakin ma'aikatar tsaron kasar Daulat Waziri ya tabbatar da adadin waɗanda suka aka kashin ya ƙara da cewa wasu 4 kuma sun jikkata. A wani mataki na ban mamaki shugaban Amurka Donald Trump ta Twitter jiya sabar ya ce zai bari ya bayyana dubban kasidu da bayanai kan binciken kisan shugaban Amurka John F. Kennedy lamari da ya yi ku shekaru 54 da suka wuce. duk da haka shugaban na Amurka ya nuna alamun wata killi ya hana a saki dukkan bayanan matakin da ya janyo damuwa ga waɗanda suke ci gaba da nazarin shugabancin marigayi John F Kennedy cewa matsin lamba daga hukumomin leken asirin Amurka suka sa Mr Trump shi ya wato ya canza shawaran sakin waɗannan dukkan bayanai daga bisani dai fadar ta shugaban Amurka ta fidda sanarwar cewa sai ta yi za a ci gaba da rike wasu bayanan na a zaman na sirri to labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Jiya Asabar Prime Minister Spain Mariano Rajoy ya ba da sanarwar cewa zai kore gwamnatin yankin Catalonia mai shirin ballewa sannan yin ai sabon zabe a wani yunkuri na hana yankin mai kuri-kuriyar cin gashin kai wato ayyana yancin kai Prime Minister Rajoy ya ba da sanarwar cewa bayan da majalisar ministocin kasar da yake wa jagoranci ta yi wani zaman gaggawa a jiya Asabar din domin tunkara rikicin siyasar da ta kunno kai sakamakon yunkurin ballewar da shugabannin yankin na Catalonia suka ayyana a ranar Alhamis gwamnatin ta Spain ta fara daukar matakai na janye kuri-kuriyar yancin da yankin na Catalonia yake da shi Ofishin Prime Minister ya ce an shirya taron majalisar ministocin ne domin gwamnati ta ayyana amfani da sashi na 155 na tsarin mulkin kasar wanda ya baiwa gwamnati ikon janye wasu iko ko ma baki ɗaya ikon da yankin na Catalonia ke da shi Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Lahadi ya karfafa yunkurin inganta dangantaka tsakanin kasar Saudi Arabia da kuma Iraki a zaman wata hanyar tunkarar buga kirji na karfin soja da tinkahon da Iran take yi a yankin. Sakataren Tillerson ya halarci taron farko na kwamitin da aka aza wannan nauyi da aka yi a birnin Riyadh inda ya gaya Sarki Salman da Prime Minister na Iraki Haidar al-Abadi cewa inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu ya nuna alamun zai haifar da damar ido. Ya ba da misali da sake bude kan iyakokin tsakanin kasashen biyu cikin watan Agusta da kuma sake farfado da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu matakin da babban jakadan na Amurka ya yaba kasashen biyu akai. Sarki Salman yace muna fuskanta a yankin mukalubale masu tsanani da suka hada da tsatsauran ra'ayi da ta'addanci da kuma yunkurin wargaza yankin ma wanda yake buƙatar mu maida hankali akai a nasa jawabi Prime Minister Abadi ya yaba da ingantuwar dangantaka tsakanin kasashe biyu waɗanda yace yan uwa ne Dukkan tsoffin shugabannin Amurka da ke raye sun halarci wani gangamin kade-kade da raye-raye da aka shirya domin tara kuɗi a tallafa waɗanda bala'in mahaukatan guguwar ruwa da iska suka yi wa barna a nan Amurka da kuma wasu yankunan ƙasar da suka hada da Puerto Rico da kuma tsibiran Virgin. Tsoffin shugabanni Barack Obama, George Bush babba da ƙarami, Jimmy Carter da Bill Clinton duk sun halarci gangamin a filin wasanni na jami'ar Texas da ake kira A&M. A wani mataki na nuna haɗin kai na ba safai ba shugaban Amurka Donald Trump wanda bai halarci gangamin kai tsaye ba ya tura da sako ta bidiyo inda ya gode wa tsoffin shugabannin saboda muhimmiyar rawar da suka taka saboda taimaka ƴan uwanmu Amurkawa su farfado dukkan tsoffin shugabannin sun yi magana inda suka yaba da kokarin Amurkawa na gadin sun tallafa ƴan uwansu waɗanda bala'i ya afkawa Da ƙarshe hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta janye jakadanci na musamman da ta baiwa shugaban Zimbabwe Robert Mugabe na saurari dukkan waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu da dalilai da suka bayar haka nan na tuntubi gwamnatin Zimbabwe baki ɗaya mun amince cewa shawarar janye bashi wannan mukami shine yafi dacewa ga muradun wannan hukuma in ji shugabanta Tedros Adhanom Ghebreyesus
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wani shirin taimakawa tsofaffi marasa galihu da ba su da mataimaka don ya sauƙaƙe musu wahalhalun rayuwa da suke fama da su. Sakamakon wannan shiri na jarrabawa zai ba da tabbacin makomar shirin a fadin jihar baki daya. Ga Murtala Faruk Sanyi na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
An kaddamar da su mashirin na tallafawa da kula da tsofaffi marasa galihu na gwaji ne tare da tsofaffin 500 maza da mata da aka debo su daga yankuna daban-daban na jihar ta Sokoto. Tsarin yayi tanadin ciyarwa da tufatarwa ga tsofaffin, kazalika da kula da lafiyar su musamman akan cutukan da akasari suke addabar masu manyan shekaru da dai sauransu. Gwamnatin ta jihar Sokoto ta kirkiro wannan sabon shirin ne a karkashin hukumar ta ta zakka da wakafi wace Muhammad Lawal Mai Doki ke shugabanta. Don haka wannan tsarin gaskiya a matsayin gwaji yake yau. Duk abin da muka samu na sakamakon wannan aikin da muka yi da shine zamu zauna mu ga yadda zamu iya game jihar Sokoto da irin wannan kula. Saboda addinin musulunci dai kula daga jeyu dole ne. To kuma wanda ba su addinin musulunci ko turawa suna ganin cewa lalle kula da wanda ya tsufa kada a ci moriyar ganga a yadda kore. Duk tsohon da ka ga ina ko turawa da ya taba takawa a wannan kasar ta kawo inda take yanzu. Saboda haka don ya samu jaraba bai da dabe da jika wanda zai kula da shi to bai kamata al'umma ta bashi ta gayyara ba.
Sakataren gwamnatin jihar Sokoto Professor Bashir Garba shine ya wakilci gwamnatin jihar a wajen kaddamar da shirin. Na kuma tambaye shi abin da ya ja hankalin gwamnatinsa na fitowa da sabon tsarin.
Gwamnati ta hannun wannan hukuma aka ga ya dace a zakallo mutane a tsofaffi ko dattawa waɗanda aka ga suna da buƙatar tallafi na lamarin yau da kullun da kuma buƙatar a duba lafiyansu. Gwamnatin jihar Sokoto ta kan samar da kuɗi ga wannan hukuma da kuma irin taimakon da wannan hukuma za ta samu ga ɗaiɗaikun mutane a matsayin zakka ko wakafi. A wasu ƙasashe da suka ci gaba za ka samu cewa gwamnati takan ɗauki nauyin kula da dattidawa ko tsofaffi. To wanda duk bai da mai taimako a ɓangarensa, idan tsufa ya zo za ka samu cewa ya shiga wani yanayi.
Wasu daga cikin tsofaffin da aka zabo domin soma wannan shirin na gwaji sun bayyana yadda suke ji a ransu.
Ahmadu Usman sunan na murna da wanga shigowa cikin wanga shirin kuma na farin ciki. Kuma ina fata waɗannan shugabanni da suka ɗau nauyin wannan abin Allah ya taimake su, Allah kuma ya ƙara ba su basirar taimaka ma marasa ƙarfi waɗanda ƙarfinsu ya kai sun ɗan fara gajiya.
Sunana Adama.
Shekarun ki nawa?
Shekaruna wallahi ba ala amma mace shekaruna.
Kaka ki jiya da za a baki wanga taimako?
Na ji dama wallahi fata alheri ɗaya nika yi ko ba gaskiya ba ban je fata in yi arniya yanzu tun da babu mai so na fata in gama lahiya ɗaya nika so.
To sai dai shirin na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jiha ta hannun hukumar zakka da wakafi da kuma ɗaiɗaikun jama'a da hukumomi masu zaman kansu da ƙungiyar likitoci da kuma kafafen yaɗa labarai da dai sauransu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Magani annan Allah na magani talakawa mana magani kaga dan tilar mukula da su.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna. Ita kuwa kungiyar Talamsi mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar ta bada nata taimako ne ga matasan da magaram don ƙara musu ƙwarin gwiwa yin sana'a a cikin gida kuma kada su yi sha'awar barin ƙasarsu zuwa ƙasashen waje taɓa rauniyar hanya. Ga Tamar Abari da ƙarin bayani.
A cewar shugaban kungiyar Talamsi, kimanin miliyan 21 ne aka tallafa ma matasan da su.
Mutum 30 ne. Kinan abin da aka kashe su miliyan 21. Na farko shafudu aka ba su 9 miliyan wai samil, na ƙarshe kuma 16 miliyan da ya samil, kowane na da 7 samil, amma shi ke 7 samil wannan sai aka ba su kayan na 6 samil aka ba su kudi samil samil. Su suka rufta kayan su wanda kowa ya rufta ka abin da yake so daidai kudi shi ya yi faktirkin shi da abin da yake so ya kawo mana. Kinan mu sai muka ba kuma san wanda su mun sai wajen su. Akwai wanda masu rufta firgona, akwai masu rufta har fata ma suna rufta, kuma su rubuta tela dai an ba su alheri. Kuma muna godiya ma hutu terete de la paix da agafer wanda suka no european suka wannan su suka finansma wannan kudi. Duk muna so su kula da wannan kuma shikin gida nan an ka ba su nan su zamana su yi kasuwanci.
Irin wannan taimako yana daga cikin yaƙi da safarar baƙin haure da yawancin ƙungiyoyi masu zaman kansu suka yi alƙawarin kawo gudunmuwarsu. Sanusi Muhammad, mamba na kungiyar Horo Hula a jihar Agadez, kirayi ga sauran kungiyoyi masu zaman kansu da su yi koyi da Talamsi.
Wannan abu da wannan kungiya mai zaman kanta Talamsi ta yi kamar ya kamata ya zamanto ma sauran kungiyoyi wanda suke fafutukar ganin cewa yau a cikin wannan sana'a da ake nema a ba wanda suke fatarcin bakin haure ya kamata ya zame musu aya tunda yau mutane a gaskiya suna jira. Akwai manyan kungiyoyi wanda suka da samu kuɗi da dama daga masu hannu da shuni har yanzu ana nan taci ba taci ba mutane ba su san ba a yaya ake ciki kenan su ma kamata su yi wobasa ganin cewa matasan da suka ajiye takardun su domin samu tallafi ta hanyar su kamar yadda ta lamsi ta yi su ma sun kawo wannan tallafin zuwa ga sauran matasa.
Su kuwa matasan da suka samu tallafin godiya suka yi kamar haka.
Abubakar Musa na samu mashin ta dimki babban mashin burujeri guda da sample guda amma babban mashin PKS ake ce mata. Kuma na samu shadda kamar misalin rabin bandar uku. Na samu tunu biyu na atamfa, na samu TC bandar goma, to alhamdulillah na samu permitir da zarruwa da sauransu. Tunda daman mike fidda mutum bada rishi ne, tunda ya samu me za a ta yi abuda, abinda za a buda waje a iya a same shi cikin wanga abun.
Shata'atta gaskiya tallahi ne babba wanga. TC suka ne aka so mun na dararuwa da tela babba da karama da wani farka aiki dai sosai mun same su kuma muna godiya ga magabatan mu.
Abubakar Muhammad na samu shinkafa da sukar da fulawa da frigo da sabulu da biski dai da sauransu shago ne kawai zan buda.
Sunana Gashura ni na samu tallafin fatu da raruwa da su kwarno su dantal a wanga ya rike ni yawa ko tamtanu wanga sai ya rike ni mana wanga jari ne aka ba mu babba mun gode.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari. Biyo bayan harin ta'addanci da aka kai wa jami'an tsaron Niger ta jandarma a jiya Asabar, wanda ake zato wasu 'yan bindiga ne suka aikata hakan. Hukumar ƙasar ta fidda sanarwa kuma ga ƙarin bayani daga wakilinmu Suleiman Muni Barma a birnin Yamai.
A sanarwar da ta bayar a kafafen gwamnatin Niger a yammacin Asabar, ma'aikatar tsaron ƙasa ta bayyana cewa wasu 'yan bindigar da suka tsallako daga Mali a cikin motoci wasu kuma akan babura sun kai hari a barikin sojan Ayeru da sanyin safiyar Asabar, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaron jandarma 13 yayin da wasu 5 suka ji rauni. Sai dai gwamnatin ta Niger a wannan sanarwa ta ƙara da cewa mayakan saman ƙasar da suka furtumi waɗannan 'yan ta'adda sun hallaka da dama daga cikin su a lokacin da suke kokarin tsallakawa inda suka fito, sannan askarawa na Niger sun yi nasarar cafke wasu daga cikin su. Ko a watan Mayun da ya gabata ma 'yan ta'adda sun kai hari a barikin sojan Ayeru dake a tazarar kilomita 200 a arewa maso yammacin Yamai, duk kuwa da dokar ta bacin da aka kafawa baki ɗayan arewacin yankin na Tilaberi. Garin Ayeru na a tazarar kilomita 4 da sansanin 'yan gudun hijira na Tabare-bare. Saboda haka wasu mazaunan wannan karkara ke kallon wannan sansani a matsayin wata malabar 'yan ta'adda da ke ba su damar ɓoye bindigogin da suke amfani da su don zambatar jami'an tsaron Niger. Tun bayan tarewar ƙungiyoyin ta'addanci a arewacin Mali, al'amuran tsaro suka taɓarɓare a yankin Tilaberi, inda a kwan watan nan na Oktoba wasu 'yan bindiga suka hallaka sojojin Niger 4 da wasu Amurkawa 4 masu aikin sintiri. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Suleiman Muni Barma. Jama'a kada ku sha'afa, kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin namu na wannan mako zai dubi ne kan yunkurin da sakataren harkokin wajen Amurka yake yi domin ganin an yi amfani da hanyar diplomasiya, yayin da yiwuwar amfani da matakin soji ke ƙara zafafa wajen daƙile shirin mallakar makaman nukilin da Koriya ta Arewa ta sa a gaba. Sunana Mahmud Lalo. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka za ta ci gaba da bin tafarkin diplomasiya domin ganin an shawo kan Koreya ta Arewa ta yi watsi da shirin ta na mallakar makamin nukiliya har zuwa lokacin da za a saki bom na farko kamar yadda ya fada. Sakataren Tillerson ya yi waɗannan kalaman ne a ƙarshen makon da ya gabata yayin da ake ci gaba da nuna yatsa tsakanin Amurka da Koreya ta Arewa, lamarin da ke ƙara zafafa yiwuwar amfani da matakin soji akan ƙasar ta Koreya ta Arewa. Wasu dai na ganin nuna gazawar matakin diplomasiya da shugaba Trump yake bayyanawa wata dabara ce ta neman maslahar tattaunawa kan wannan takaddama.
Ina ganin ina da wani irin hali na daban. Ina jin kamar na fi daukar lamarin nan da zafi fiye da sauran jama'a.
To hakan ne yasa kuma wasu ke ganin hanya ce ta shimfiɗa daukar matakin soji domin dakile shirin makamin nukiliyar na Koreya ta Arewa da za iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata. John Delury, farfesa ne a fannin hudda kasa da kasa a Jami'ar Yonsei dake Seoul babban birnin Koreya ta Kudu.
This administration not just Trump, the administration.
A irin tawa mahangar wannan gwamnatin ba wai Trump shi kadai ba na shirin daukan matakin soji nan da wata shekara mai zuwa idan har hanyar diplomasiya ta tutura.
Wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan ya nuna cewa shugaba Trump na ƙara samun goyon bayan 'yan Republican kan daukan matakin soji da zai tarwatsa wurin da Koreya ta Arewa take hada makamin nukiliyanta. Sai dai mafi aksarin Amurkawa na adawa da wannan mataki. Duk da cewa kai hari akan Koreya ta Arewa domin kare Amurka daga harin kasar dalili ne mai tushe, amma a cewar wasu zai wuya a kafa hujja da hakan. Sannan duk wani harin soji da Amurka ta kai koda akan rumbun adana bayanan Koreya ta Arewa ne da nufin wargaza shirin ta na nukiliya ko kuma a shirya kashe shugaba Kim Jong-un, hakan zai iya haifar da martanin da zai kare akan Koreya ta Kudu wanda zai shafi hadda karin Amurka 28,000 dake jibge a kasar, sannan ya tsinduma yankin cikin yakin makamin nukiliya. David Straub wani kwararre ne dake sharhi kan Koreya ta Arewa.
I think that would be morally, diplomatically.
Ina ganin yin hakan zai zama bai dace ba a hankalce, a diplomasiyance, a kuma siyasance, domin zai iya zama babban bala'i ba wai kadai ga yankin Koreya ba, amma har ga Amurka.
Ita dai Koreya ta Arewa ta ce shugaba Trump na da wani mugun nufi a kanta, domin atisayen haɗin gwiwa da suke yi da Koreya ta Kudu ya nuna hakan, saboda haka ya zama mata dole ta mallaki makaman na nukiliya. Ana dai sa ran nan ba da jimawa ba Koreya ta Arewan za ta sake wani sabon gwajin makamin na nukiliya. To sai dai wata tambaya da ke ci gaba da kasancewa a zukatan mutane ita ce, ta yaya ƙasa kamar Koreya ta Arewa da ke cidda al'ummarta da ƙyar ta iya mallakar fasahar ƙera makamin nukiliya? Kim Dong-yeob malami ne a Jami'ar Kingyeom da ke ƙasar Koreya ta Kudu.
Koreya ta Arewa ta mallaki fasahar nan da ake kira CNC, wacce ke ba ta damar ƙera makamai masu linzami da kanta. Shi yasa duk da takunkumin da aka saka mata, wanda ke hana ta kaiwa ga samun sassan da ake ƙera makamai masu linzami, ƙasar take iya ci gaba da gwada makamai masu linzami. Saboda takunkumin ba shi da wani tasiri.
Kwararru dai sun kara da cewa yanzu kasar ta kware ba a fannin fasaha ta CNC kadai ba, hatta iya dabaran nan ta kwaikwayon wata fasaha da za a shigo da ita daga kasar waje, inda ta kan kwance makami ta kalla ta kwaikwayi yadda aka kera shi ba tare da ta yi la'akari da cewa ta keta dokar da ta haramta satar fasaha ba. To an yi dai kiyasin cewa Koreya ta Arewa na da mashinan fasahar ta CNC har guda 15,000. Waɗanda ke bata damar ƙera makamai masu linzami. Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za madadin ɗaya daga cikin wakilanmu da ke Abuja, wato Hassan Maina Kaina, da kuma ɗaya daga cikin wakilanmu da ke Birni Mai a Jamhuriyar Nijar, wato Sulaiman Mumuni Barma, da Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana. Zan fara ne da sakon Shehu Adamu Rijau. Yace hakika kalaman da gwamnatin jihar Mutaneja Alhaji Abubakar Sani Bello yayi cewa kashi 60 cikin 100 na malaman makaranta a jihar Mutaneja an dauke su aiki bisa alfarma ba bisa cancanta da dacewa ba. Wannan ba gaskiya bane. Muna fatan zai dauki matakin yiwa wannan lamari gyaran fuska domin dai duk inda aka ce ilimi ya gurbata to tabbas akwai tarin tulin kuma baya ga al'ummar wannan wuri. Sakon da gaba na cewa salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya Allah sarki ba rabo da gwani ba mai da kamar sake da wahala hakika nayi madukan mamaki yanda dan takarar gwamna a jam'iyyar PDP wato Umar Abdullahi ya tare dimbin mutane a taron da yayi a garin Funtuwa a wannan Lahadin hakan ya kara tabbatar mana da har yanzu akwai dimbin mutane musamman talakawa a jihar Katsina wanda suke ra'ayin PDP ko da yake Hausawa na cewa halin mutun jarinsa sako daga Abba Sa'ad Mahuta wannan sako na cewa yawaitar kai hare-hare da wasu ƴan ta'adda ke yi a sassan duniya daban-daban suna hallaka dimbin jama'a hakan babban kalubale ne ga kasashe da fatan kasashe za su hada karfi da karfe wuri daya domin samun nasarar dakile ƴan ta'adda a duk inda suke sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wannan sako na cewa salam murya Amurka Maida Abdulrahman Maina da gwamnatin Buhari ta yi bakin aiki gaskiya bai dace ba ganin cewa ana binciken sa da handaman kudaden fansho na tsafin ma'aikata da fatan za a sake tunani a wannan gwamnati da take yaki da cin hanci da rashawa daga Mansur Al-Mugumal sako daga bana cewa yanzu dai ta kara bayyana karara tsakanin sanata Muhammad Ubali Shitu mai wakiltar jihar Jigawa ta Gabas da gwamna Badaru akwai takun saka dan haka muna kira ga zababbun da su dinki barkar da ke tsakanin su sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja da Sani Kainuwa Hadeja da MY Isa Hadeja sako na karshe na cewa murya Amurka dan Allah ku mika mana sakon jajantawan mu zuwa ga iyalan sojojin nan na jamhuriyar Niger waɗanda ƴan tawayin makwabciyar kasar Mali suka kashe muna roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshe ire-iren waɗannan munanan hare-haren a cikin ƙasashen mu sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Hajiya Talatu Ba'are Yaldu to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice
Somalia farar hula shida sun halaka sakamakon tashin wata nakiya a yau Lahadi kwanaki bayan wani mummunar hari da aka kai a Mogadishu babban birnin kasar Lamari da ya halaka daruruwan mutane. Jama'a yankin kasar da ake kira Lower Shabelle da Turanci sun tabbatar wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa mata biyu da maza hudu sun mutu bayan wata nakiya irin wadda ake hadawa a gida ta afka a motar kiyakiya a ƙauyen da ake kira da Niga. Mai tazarar kilomita 35 daga arewacin birnin na Mogadishu. Mogadishin gwamnan yankin Ali Nur Muhammad ya ce waɗanda harin ya ritsa da su ƴan kasuwa ne waɗanda suke kai amfanin gona kasuwa kuma suna balaguro ne daga gari da ake kira Afgoye zuwa Balad. Wani harin kunar bakin wake da aka kai harabar cibiyar horar da sojoji a Kabul babban birnin kasar Afghanistan a jiya Asabar ya kashe akalla kuratan soja 15 jikkata wasu da dama kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta faɗa. An kai harin ne kwana ɗaya bayan da ɗan harin kunar bakin wake na kungiyar ISIS ya kai hari a masallacin ƴan Shia a birnin ya kashe mutane 50 da raunata wasu da dama. Hakanan kuma a wani mataki na ban mamaki ta shafin Twitter a jiya Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai bari a bayyana dubban kasidu da bayanai kan binciken kisan shugaban Amurka John F. Kennedy lamari da ya auku shekaru 54 da suka wuce.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na warhaka. Sai kuma wani lokacin za ku sake jin mu da sauran rahotanninmu da kuma labarai da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Musamman ma Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya kuma ya bada umurni Malam Sidi sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a wuni lafiya Allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin